This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashoci kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalon, Niya da murya Arewa. Kuma masu na'urar computer idan suna son kama mu kai tsaye suna iya kama mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da asuba. Barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Litinin 27 ga watan Afrilu. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Safiul Hashim Gumel da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku wannan shiri na wannan lokacin. Kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Safiul a ba mu kanun labarai.
To ladan, wani da ake tsammanin mayakin kungiyar Boko Haram ne ya kai hari kan sansanin sojojin Niger dake tsibirin tafkin Chad, ya kashe sojoji da dama. Jami'an hukumar zaben kasar Togo sun fara rike dayar kuri'un zaben shugaban kasa da aka yi a ranar Asabar din da ta gabata. Mazauna babban birnin kasar Nepal na neman mafaka a wajen kasar a daren jiya Lahadi saboda fargabar karamar girgizar kasa da ka iya biyowa bayan wadda aka yi.
To madalla kanun labaran kenan. Bayan labaran za ku cewa yar takarar gwamnati a jihar Taraba Hajiya Jummai Alhassan ta ce za ta garzaya kotu. Ko me ya zafi?
Na ce ban yarda da sakamakon zaben ba, kuma na ba da hujjoji na.
To haka kuma wata takaddama ne ta kaure a cikin jami'ar APC. A ina ne?
Sashen mu na North East muna neman manya-manyan matsayi guda biyu a kowace majalisar. A Senate mu samu matsayi guda, kuma House of Reps mu samu.
To kana Ibrahim Alfa Ahmed zai shigo da shirin sa na ciki da gaskiya, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Wani da ake tsammanin mayakin kungiyar Boko Haram ne ya kai hari kan sansanin sojojin Niger da ke tsibirin tafkin Chad, ya kashe sojoji da dama. Wata majiyar sojojin Niger ta ce ɗarurrukan 'yan bindiga cikin kwale-kwale masu injina suka kai hari kan tsibirin na Karamga da safiyar Asabar din da ta gabata. Har zuwa yanzu dai ba a faɗi yawan mutanen da suka mutu a dalilin wannan harin ba, amma wani jami'i da ba a bayyana sunansa ba ya ce za a sami ɗimbin asarar rayuka. Ministan tsaron kasar ya faɗa a wani bayani cewa har yanzu sojojin na ci gaba da aiki da agajin sojojin kawance suna ta kokarin ganin an fitattaki 'yan bindigar da ke tsibirin. Kasar Niger, Chad da Kamaru da Najeriya duk suna da iyakar tafkin Chad, kuma nan ne bangaren da sojojin kawance na kasashe ke yakar kungiyar Boko Haram. Tun shekara ta 2009 ne kungiyar Boko Haram ta fara tayar da kayar baya domin ganin ta kafa daular Islama a Najeriya, ta kuma bazu da kai hare-hare kasashen da ke iyakar Najeriya da suka hada da Kamaru, Chad da Niger. Asusun kula da kananan yara na Majalisar Dinkin Duniya ya ce yara 800,000 ne kungiyar Boko Haram ta raba da mahallansu.
Jami'an hukumar zaben kasar Togo sun fara kidaya kuri'an zaben shugaban kasa da aka yi a ranar Asabar din da ta gabata. Wannan zaben dai ana sa ran cewa shugaba Faure Gnassingbé ya lashe zaben, zai ci gaba da kasancewa kan mulki kenan. Hukumar zaben kasar mai zaman kanta ta ce daga cikin mutane miliyan 3 da suke daman kada kuri'a, kashi 53 ne zuwa kashi 55 suka fito domin jefa kuri'ar nasu. Hukumar dai tana da kwanaki 6 daga ranar da aka jefa kuri'a domin ta bayyana sakamakon zaben. Shi dai shugaba mai ci wato Gnassingbé Faure yana neman wa'adi na 3 ne kenan na tsawon shekaru 5, wanda wannan zai sa zuri'ar gidansu su ci gaba da kasancewa kan karagar mulkin kasar har na tsawon shekaru 50. Shi dai shugaba na yanzu ya karbi rigar mulki ne a shekarar 2005 bayan rasuwar mahaifinsa Gnassingbé Eyadema, wanda ya mulki kasar har na tsawon shekaru 38. Shugaban yan adawa da ke kalubalantar shugabar a wannan zaben, Mr. Jean Pierre, ana sa ran ya zamo na biyu a zagayen farko na zaben. Sai dai kuma yan kungiyar kare haƙƙin bil'adama sun soki lamirin gwamnatin kasar na tursasawa masu zanga-zanga. Kana ɗan ruwan jama'a ne suka yanzu haka suke kasar na Togo domin sa ido ga wannan zaben.
Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Be Mazauna babban birnin kasar Nepal na neman mafaka a wajen kasar a daren jiya Lahadi saboda fargabar karamar girgizar kasa mai biyo baya bayan girgizar kasa mai karfin gaske da ta girgiza kasar ta kuma kashe akalla mutane 2400. Girgizar kasar ta ranar Asabar mai karfin maki 7.8 wadda ta shafi yankin mai girma da ya kai kilomita 80 a arewa maso yammar garin Kathmandu ta yi barna sosai har ma ta ruza gine-ginen tarihi na kasar. Girgizar kasar mai karfin maki 6.7 na daga cikin girgizar kasa mafi kankanta da ta tada hankalin al'umma garin Kathmandu a lokutan baya. Majalisar Dinkin Duniya ta ce lamarin ya shafi 35 daga cikin gundumomi 75 na kasar. An yi kiyasin mutane miliyan 30 ne ke zauna a kasar ta Nepal. Masu aikin agaji daga Amurka da sauran kasashen duniya sun isa kasar domin taimakawa wajen neman mutanen da suka bace. Dubun dubatan mutane sun raunata ba a kuma san adadin mutanen da suka rasa rayukansu ba.
Yau ne sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai gana takuransa na kasar Iran a birnin New York. Wannan dai shine irinsa na farko tun cikin sati hudu da suka gabata da aka tsara yarjejeniya na musamman akan batun sarrafa makamin nuclear na kasar ta Iran. Daya daga cikin manyan jami'an ma'aikatar da yake magana jiya Lahadi ya ce ganawar dai tsakanin John Kerry da takuransa Mohammed Javad Zarif za a yi shi ne daidai da taron da aka yi akan wannan batu na cimma matsaya akan nuclear wanda aka cimma a Majalisar Dinkin Duniya. Masu tattaunawa akan wannan batun dai suna da 30 ga watan Yuni da su kammala duk wani batu game da wannan maganar nuclear wanda wannan shine zai zama mataki na ƙarshe akan ɗage takunkumin da aka sawa ƙasar wanda ya yi wa tattalin arzikin ƙasar illa. Don farko wannan watan dai da Kerry ya bayyana cewa an samar da wani tsari na musamman akan wannan batu wanda dukkan bangarorin suke tattaunawa sun amince da shi domin ko shine yafi zamowa babban kalubale cikin wannan tattaunawar. Sai dai ya amince cewa har sa'ilin da aka dakatar da tattaunawar akwai wasu muhimman batutuwa da ba a cimma matsaya ba akan su. Wasu daga cikin su sun hada da lokacin da za a dage takunkumin wanda za su baiwa masu kula da yarjejeniyar daman ganin ko kasar ta Iran ta bi sharuɗan da aka cimma ko kuma a'a.
Mutane da yawa ne suka taru domin kokawa kan mutuwar matashin nan bakar fata da ya mutu a hannun 'yan sanda. Dubban mutane ne suka fito domin zanga-zangan nuna rashin jin daɗin su da yadda 'yan sanda ke cin zarafin mutane. Masu zaman makokin sun yi jeri a gidan rakiyar gawa da ke birnin Baltimore domin tunawa da matashin mai suna Freddie Gray wanda ya rasa ransa a satin da ya wuce a dalilin ciwo da ya ji a ƙashin baya. An dai shirya yin jana'izar wannan matashi yau Litinin. Masu zanga-zanga na neman a yi adalci akan mutuwar Gray da ta faru 19 ga watan nan na Afrilu. An ɗauki kwanaki ana zanga-zangar lumana daga baya ta rikide ta koma tashin hankali inda aka lalata kofofin shaguna da fasa gilasan motoci. 'Yan sandan dai sun kame akalla mutane 34.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu faro takon daga jihar Taraba inda ita takarar gwamnati Hajji Aisha Jumai Alhassan tace an mata ba daidai ba game da zaben da aka yi. Ga dai wakilin sashen Hausa Sanusi Adamu da ƙarin bayani cikin wannan rahoton.
But I was the returning officer for the Taraba State Governorship election held on the 26th day of April 2015. But the election was contested, but the candidate received the following votes. Aisha Jumai Alhassan, APC, 275984. Darius Dixon Ishaku, PDP, 369318. 369318. But Darius Dixon Ishaku of the PDP, having satisfied the requirements of the law and scored the highest number of votes, is hereby declared the winner and returned elected.
Sakamakon da Professor Muhammad Kyari ya sanar ya nuna architect Darius Dixon Ishaku na jam'iyyar PDP ya doki abokiyar hamayyar sa Hajiya Aisha Jumai Alhassan da kuri'u 93344. A jawabin sa na godiya ga al'ummar jihar Taraba, zababben gwamnati architect Darius Dixon Ishaku ya jinjina al'ummar jiha bisa irin hakuri da halin tattako da suka nuna kafin da kuma bayan kammala zaben. Yana mai alƙawarin jihar Taraba karkashin jagorancin sa zai fi mai da fifiko ne ga daidaita al'amura da kuma kyautata zaman lafiya.
To abinda na hango kaman komai ya rushe mu fara da rashin zaman lafiya. Yanzu ba zaman lafiya mai zaka gina ko a wure na a kudancin Taraba kullu ko a ji wannan yayake wannan wancan yayake wannan to zaman lafiyan nan ne ba ni so kuma Allah ya dace kawo zaman lafiya dindindin a Taraba state kaman yanda da an sani mu zo na da juna lafiya.
Ga abin da daya daga cikin mutanen da na tattauna da su kan irin kalubale da mulkin architect Darius Dixon Ishaku zai fuskanta a jihar Taraba.
Da farko dai sunana Al-Hassan Hamman, ya kamata ya sa gaba ya tabbatar cewa mutanen jihar Taraba suna kallon junan su yan uwa. Wannan shine kalban da yake gaban shi na farko.
Yan sa'o'i kadan bayan sanar da sakamakon fidda gwani na kujerar gwamnatin jihar Taraba, yar takara karkashin jam'iyyar APC Hajiya Aishatu Jummai Al-Hassan ta kira taron yan jaridu inda ta yi alwashin garzayawa kotu domin bin kadin hakkinta. Ta ce akwai kwararan hujjoji da ke nuna cewa hukumar zabe mai zaman kanta da kuma gwamnati mai ci yanzu sun mata zalunci.
Na ce ban yarda da sakamakon zaben ba, kuma na ba da hujjoji na. Na ba da hujjoji kamar haka. Na daya, ba yi amfani da card readers ba a wurare da yawa. Na biyu, an yi amfani da card readers din aka yi magudi. Na uku, ba a kai kayan zabe ba a wasu wurare. Ko shekara goma ne daga yanzu zan rika fada Darius bai ci zabe ba, kuma su MPDP ma sun sani bai ci zabe ba, bai ci zabe ba, bai ci zabe ba.
Bincike da na gudanar a Jalingo fadar jihar Taraba da kuma kewaye ya nuna yayin da a wasu bangaren na ta annashuwa da nishadi da murnan cin zaben, a wasu sassan kuma jama'a na iske su ne cikin zaman zulumi. Sanusi Adamu, muryar Amurka daga Jalingo, Nigeria.
To yanzu kuma bari mu duba jami'ar APC wadda ake takaddama akan wane ne zai zama kakakin majalisar wakilan Najeriya. Gari Hassan Maina Kaina daga Abuja.
Bisa ga dukkan alamu dai ana ci gaba da kai ruwa rana tsakanin shiyar Arewa maso gabas da ta Arewa maso tsakiya bisa rabon makaman majalisar tarayya. Wannan ya biyo bayan turjewar da shiyoyin biyu suka yi na ganin cewar sai shugaban majalisar tarayya ya fito daga yankin su. Zantawar da ne da shi Tewari Tarho, kakakin jam'iyyar APC na ƙasa baki ɗaya Alhaji Lai Muhammad, ya yi bayanin cewar har yanzu uwar jam'iyyar bata cimma matsaya kan wannan batu ba. Daga ɓangaren shiyar Arewa maso gabas, wani tsohon ɗan majalisar wakilan tarayya Dr. Almajiri Gaidam na jagorantar wasu 'yan siyasar yankin da ke kai koman ganin an baiwa yankin nasu wannan matsayi.
Sashenmu na North East muna neman manya-manyan matsayi guda biyu a kowace majalisar. A Senate mu samu matsayi guda, kuma House of Reps mu samu. In zai yiwu yana da kyau a bamu ko Senate President da Deputy Speaker, ko a bamu Speaker da Deputy Senate President, a bamu shi a cikin zone ɗinmu na North. Hujjata saboda number wato ƙarfin wato mutanen da muke da su a majalisar. Kaga a Senate muna da kujeru 13, a House of Reps muna da kujera guda 40.
A ɗaya ɓangaren kuma Mr. Jonathan Batsa da ke zama kakakin jam'iyyar APC a jihar Niger ya ce su 'yan Arewa maso tsakiya su ne suka fi cancanta da wannan mukami.
Ma masu lura da al'amarin yau da kullum suna ganin kamar bai kamata ku nema ba kasancewar David Mark daga wannan shiye ya fito
haka ne shi babban siyasa wannan lokaci ba ya fito ba haka ne yanda kasu suke ganin cewa David Mark ya yi shekara ta kasa ne da ko ta ya fi dike ne ba a fi dike ba wannan in kawo da cewa David Mark ya ne ma a jami'an mu ne ba jami'an mu ba mu magana jami'an mu muke ba mu magana wata jami'a ba
sai dai kuma Alhaji Sabo Imamu Gashuwa wanda ke zama daya daga cikin matasan jam'iyyar APC na kasa ya gargadin cewar dole ne akai hankali nesa
hakikanin gaskiya mu yan jam'iyyar APC a kalu bane a wajen mu domin idan ba samu daidaito ba kowa ya tsaya aka ce kowa ya ta kansa za a iya rabu jam'iyyar PDP aka tattara aka koreta ta samu damar za ta dinka takara ɗaya ce kuma ta yi nasara
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
ai mulki ni'ima ce ta Allah sannan shine hanyar halaka in kai adalci shugaba to Allah zai ya saka maka in ka zama mai san zuciya to Allah ba shi dafa maka adalcin nan a bayyane yake je malamai su bude maka yi mata lakawan ka hidima Allah ne zai ya dafa maka idan zaka bi dole gima kai ce kai kafi son
To madalla ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka dake nan birnin Washington DC yanzu agogo ya ce karfe 1 da minti 17 yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Shekara uku da suka gabata mutane sun tara kudi masu yawa suka biya a kamfanin sa da niyyar cewa za su je kasa mai tsarki su sauke farali man hakan bai yiwu ba saboda yaudara da cuta da shi wanda aka baiwa kudin ya sa a cikin al'amari
kafi su rubuta petition mu refunding 111,285,000 muka mar musu kuma petition da suka rubuta sun rubuta petition ni has 1 naira was not given by basu ko naira daya ba naga maka 23 million plus yana maka accommodation 5.5 million more than at least yana Medina about 19-20 million yana Tradecraft 14 million plus yana wajen visa akwai 4.5 million kuma shi yana wajen one of the agent da muke amfani da su a Saudiya wayanda muke amfani da su na Mina Arafat tunda yake wayannan private something arrangement namu ne mu a takace we have still have up to 11 million plus a waje ba cewa kudin mun ce all these records are there da kuma the payments receipts suna nan
jama'a assalamu alaikum a makon jiya muka fara bin kadin miliyoyin naira na maniyar ta aikin haji su fiye da 100 wadanda suka salwance a hannun wani kamfanin jigilar alhazai mai suna Lalle Travel and Tours da wani managing director ta mai suna Alhaji Muhammad Ibn Daba wanda yanzu haka yake tsare a kurkuku a wannan makon wato Larabar nan magana za ta sake komowa cikin kotu a Mina jihar Niger wannan batu yana da sarkakiya domin ko babu wanda ya yarda a tsakanin su waɗannan sassan da yawan kudaden da aka ce sun bata tsakanin su haka kuma babu wanda ya yarda da bayanin wani akan inda waɗannan kudaden suke kamar yadda muka faɗa a makon jiyar yau zamu ji ta bakin shi kansa wanda ake ƙara da kuma lauyan mutanen da suke ƙarar bari mu faro da shi lauyan
to ni sunana Muhammad Barau Shehu Kagara ni ne lauyan da ke tsaya ma masu ƙara a wannan shari'a muna ƙara na neman haƙi na kuɗaɗe na mutane da shi wanda muke ƙara a kai Muhammad Ibn Indaba wanda aka fi sani da Lalle managing director na company Lalle Traveling Agency and Tours shekara uku da suka gabata mutane sun tara kudi masu yawa suka biya a kamfanin sa da niyyar cewa za su je kasa mai tsarki su sauke farali to amma hakan bai yiwu ba saboda yaudara da cuta da shi wanda aka baiwa kudin ya sa a cikin al'amari mun yi bi shi da lallashi mun rubuta wasiƙu ne yazo ya biya wannan kudi bai kawo ba har yanzu to dalilin haka ne sa muka shigar da ƙara muna neman wannan jimillan kudi a naira amin naira miliyan 100 da 333,750
lauya Bara'u kenan Muhammad Ibn Dagba yace da farko kudaden da ake zargin sun bata hannunsa ba haka bane, kuma a zahiri ma waɗanda aka ce ba a maida din ba a hannunsa suke ba.
Sunanan Dagba Ibn Muhammad ne, tour operator ne nan Niger State. Wato abun da ya zo duka a competition da su agents suka rubuta.
Fighter na company
agents the one da nake na company na a competition da suka rubuta. Because Hajj ba kudi bane sai wanda Allah ya kira. Fighter sun biya kudi a kamfanin mu kuma ba mu samu enough visa ba. Wanda suka rage sun fara mu fara refunding musu. Kafin su rubuta petition on the 7th and 9th February 2012, kafin su rubuta petition mu yi refunding 111,285,000 muka mar musu. Suka rubuta petition kuma petition da suka rubuta sun rubuta petition ne has 1 naira was not given by basu ko naira daya ba
daga cikin nawa kenan,
daga cikin out of about 200 something million. Basu rubuta cewa an basu kudi ba, sun rubuta petition. Ma already we riga mu biya 111,285,000. Bayan aka bayan suka shi rubuta wannan petition suka kai National Commission. National Commission kuma suka yi fara interrogate magana, sun shiga magana mu so su yi intervene. So on that again muna cikin wi wannan abun muka sake refund about 23 million. Adding to that ya zama 134 million plus muka yi refunding. Zamu approximately muna da about 130 programs left. Instead, da za su rubuta a bamu allocation for 2012. So when na sauran mutane su tafi Hajj, sai suka rubuta cewa ai suna son kudin su. Already mu riga mu biya kudi kudaden na duka a Makkah accommodation about 23 million plus yana waje har yanzu. Madina accommodation almost about 6 million yana waje a yanzu. Muna da 19 million almost about 20 million da tradecraft mu biya su. When they karbo kudi a hannun mu cewa su za su yi mana za su sayar mana visa na 250 programs. Sun fara refund su ma har kudin ya rage about 14,200,000 a hannun su. On the 12th of August 2012, the last meeting da muka yi a National Hajj Commission, sai a meeting nan sai aka ce da wanda muka biya ma kudin that is visa shi ana bukata ya rubuta undertaking a Hajj Commission cewa kada sauran 14,200,000 ya kawo man Hajj Commission. Hajj Commission will use that money to refund the programs that is there.
Na biyu an kai musu su Hajj
to tun da yake su rubuta undertaking da shi ka san bai da dama ya kawo man kudi kuma ban da dama tambaye shi kuma kudi. But because of time frame nina kiran shi na kira shi da kare daga ina gane tun 2020 Abdulhadi Bushra
shi mai matsayin shi
shi mai zai tour operator shi ne ya kawo cewa company biyu za su sayar man visa nasu daya yana da 100 daya yana da 150 so za su sayar man visa nasu. So that abun da yasa muka shiga agreement, all these things are documented.
To yanzu kai ranka dade yanzu ita wannan karan kai me ka sani na kudin mutanen nan?
Abunda na sani the whole money da ake tambaya na babu ko guda daya nuna yana wannan kai lissafi total amount da muke bukata da zai cover wannan programs na ga maka 23 million plus yana maka accommodation 5.5 million more than at least yana Madina about 19-20 million yana tradecraft 14 million plus yana wajen visa akwai 4.something million kuma shi yana wajen one of the agents da muke amfani da su a Saudiya. Wayan da muka amfani da su na mina Arafat tun da yake wayan na private something arrangement namu ne mu a takace we have still have up to 11 million plus a wajen ba cewa kudin mu ce all these records are there da kuma the payment receipts suna nan.
Total din da kai nawa kenan kuka sani kai?
Da total ya kai almost about 80 something million naira kuma mu sai visa ka duba 103 aka bamu mun kuma mun kai 191 akwai 88 additional 680,000 aka charge muka karba a nun programs but 88 programs da muka dauka 88 programs da muka je muka saya a location nasu abunda muka biya to wannan company da muka saya it stand as 771,500. It means mu sake yi asara about now kenan almost about 11 2500 akan kowane ala zai wuce was about almost 8 million plus.
Ku kanku kamfanin ku ma yi asara?
Mu ma mu yi asara. Mu yi asara da yawa. Mu yi transfer.
Me ya matsayin ka?
Abubuwan da ya faru duka ba cewa na ci kudin bane. It was just this petition. In da ba su rubuta wannan petition ba. Da lazai sun tafi kuma kafin su rubuta wannan petition already an ba su 111 million tukun kuma sun rubuta petition as 10 kobos not given to them kaga it will cause problem
to sai dai kuma lauyan masu kadar yace yana da hamzari game da ikrarin da shi Ndagba ke yi cewar an maida wa da wasu kudaden su ko kuma kudaden nan suna hannun wasu ne daban ba shi ba ba kuma kamfanin sa ba
a in yayi haka ya fadi magana ne na son ransa domin ai musabbabin ma da yasa aka shigar da ƙara na neman na laifi wato zamba cikin aminci wanda hukumar EFCC ta gufarar da shi a gaban kotu an yi mashi interview an mai tambayoyi wanda ya samu akalla wurin kwana 41 a hannunsu kuma ya yi ikirari a rubuce cewa lalle ya san da waɗannan kuɗaɗe to a harka na kasuwanci irin wannan kuɗaɗen da yake cewa yana hannun hukumar Saudi da wasu mutane wannan labari ne wanda shi ya bayar mu ba mu san da shi ba amma waɗansu kuma da yake cewa ya biya ne ba da sanin mutanen da suka bashi wannan kuɗi ba amma mun san akwai kaddarori da ya mallaka ya boye yana jira ne ya ga ko zai yi nasara akan shari'an idan Allah ya ba mu nasara akan sa mu musa inda ya boye waɗannan kaddarori za mu sa kotu ta je duk inda ya boye su ta zakulo su a sayar a yi gunjan su a biya mutane haƙinsu
masu sauraro duk abin da ta kaya kan wannan batu idan an shiga kotu Laraba na 29 ga wata za ku ji yanzu a madadin Mustapha Nasir Batsari Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar mu huta lafiya
to madalla idan kuma kuka biyo mu a cikin shirin mu na hantsi za ku cewa Dr. Mustapha Sani na cibiyar nazarin cutar polio a Najeriya yana cewa ne
doka wacce za ta tabbatar da mutum ya san cewa tsaftace muhallinsa shine na farko domin samun lafiyar mu ba wai kawai da ma matsalar cizon sauro ba cututtuka da yawa wannan muhallin idan muka kula da shi aka tsaftace shi za a yi maganin su insha Allah
to ku biyo mu cikin shirin mu na hantsi za ku ji kowa ne ke wannan za ku cika tan bayanin wannan bayani nashi kafin mu garkare kuma ga Sarfilu da targaitattun labarai
to madalla wani da ake tsammanin mayakin kungiyar Boko Haram ne ya kai hari kan sansanin sojojin Niger da ke tsibirin tafkin Chadi ya kashe sojoji da dama wata majiyar sojojin Niger ta ce ɗarurrukan ƴan bindiga cikin kwale-kwale masu injina sun kai hari kan tsibirin na Karamga da safiyar Asabar din da ta gabata har zuwa yanzu dai ba a faɗi yawan mutanen da suka mutu a dalilin wannan harin ba amma wani jami'in da ba a bayyana sunansa ba ya ce za a samu dimbin asarar rayuka Jami'an hukumar zaben kasar Togo sun fara kidaya ƙuri'an zaben shugaban kasa da aka yi ranar Asabar din da ta gabata. Wannan zaben dai ana saran cewa shugaba Faure Gnassingbé ya lashe wanda zai ci gaba da mulki. Hukumar zaben kasar mai zaman kanta ta ce daga cikin mutane miliyan 3 da suke da damar kada ƙuri'a kashi 53 ne zuwa kashi 55 suka samu damar kada ƙuri'a.
To madalla daga tattun labaran kuma kawo ƙarshen shirinmu amma kafin mu tafi muna son mu yi amfani da wannan damar domin baiwa ajiyan Bauchi Alhaji Bala Attahiru na amfani da sunan hakuri na amfani da sunansa a madadin ajiyar Lami da Ummar Takaira wanda wakilin mu Nasir Adamu Elika ya yi hira da shi kuma muka yi amfani da hirar a cikin shirin mu na zabe ko nadi na jiya Lahadi da fatan ajiyan Bauchi da ma masarautan Bauchi za ta yi mana ahuwa yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman dan mutanen Gumel Safiul Hashim da ya taya ni gabatarwa sai Cuba Hero Jodone da ya bada umarni da injiniyan mu na wannan lokaci wato Jim Harman ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an jima mun dawo muku da shirin mu na hantsi
This program has come to you from the Voice of America, Washington.